me hidden by the dust. I lost my way. Nobody hear this howling breeze, fast falling night. No moon above me, misplaced in the dark. I lost my way. Nobody here. I'm calling you desperately. There's nowhere to go. No one takes my hand. Say here I am. I'm here for you. See your face in the sunny skies. Your bright eyes guide me, trying to touch your sleep. I'll let it sleep through my fingers. Da 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 da